mai da shekara 2017 za a buga wasan karshe na cin kofin Turai European League na shekara 2016 zuwa 2017 tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Ireland da kasar Holland da Manchester United da kasar England. Za a buga wasan ne a filin wasa na Friends Arena da ke daukan mutane 50 da ke can kasar Sweden. Da misalin karfe 8 saura kuɗa da dare a gogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. Sai dai a wannan wasa ɗan wasan kuma da kai na tsirin Zalata Ibrahim Obis da Marco Rojo ba za su samu damar fafatawa a wasan ba sakamakon raunin da suka ji a jikin su a wurin wasa a bayan da wuce. Haka shi ma Eric Bell na Manchester United mai karan baya na Manchester United din ba zai samu damar fafatawa a wasan ba sakamakon jan kati da alƙalin wasa ya bashi. A wasan da suka yi da kungiyar kwallon kafa ta Celtic Vigo na kasar Spain a wasan daga na ƙarshe na cin kofin European League na shekara 2016 zuwa 2017 inda Manchester United team ta doke Celtic Vigo da kwallaye 2-1. Manchester United dai ba su taɓa lashe wannan kofi na European League ba sun kai biyun ga uwarta, amma dai sun fafata da kungiyar da za su buga wasan ƙarshen nan a tarihi sau uku inda Ajax ta samu nasara kan Manchester City. Ita ma Manchester United ta samu nasara a kan Ajax sau ɗaya, an yi kunnen doki sau ɗaya. Haka nan ana nan ana gwagwarmaya a gasar cin kofin duniya na shekara 2017 da 'yan ƙasa da shekara 20 wanda ake fafatawa a can ƙasar Koriya ta Kudu, inda a yau sun aka gwagwarmaya wasanni da dama. Kungiyar kwallon kafa ta Uruguay ta shekara 20 sun doke Japan 2-0. Costa Rica kuwa sun tashi kunnen doki 1-1 tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta kasar Portugal 1-0. Zambia 1-20 sun lallata Iran 1-20 da kwallaye 4-2. Amurka ta Kudu ta sha kashi a hannun Italy 1-20 da kwallaye 2-2. A bangaren cin kofin nahiyar Afirka 2017 a Afirka na shekara 2017 kuwa wanda ake yi a kasar Gabon, a yau za a ke tarayyani a matakin wasan daga na ƙarshe semi final inda ƙungiyoyin ƙasashe guda hudu za su fafata a tsakanin su. Ga yadda abun zai kasance, kungiyar kwallon kafa ta kasar Ghana 2017 za su fafata da Niger 2017 da misalin ƙarfe 10:30 na yammaci a gaban Najeriya da Kamaru da kuma Chad. Mali 2017 za su fafata da Guinea 2017 kuma da misalin ƙarfe 6:30 na yammacin yau a gaban Najeriya da Kamaru da kuma Chad. Sai dai za a buga wasan ƙarshe na kofin AFCON na shekara 2017 ranar Lahadi 28 ga watan Mayu na shekara 2017 tsakanin ƙungiyoyin da za su fafata a wani wanda suka samu nasara a wasan da za a yi. Sai dai za a buga wasan neman mataki na uku ranar Asabar 7 ga watan Mayu na shekara 2017 ƙungiyoyin da ba su samu nasara zuwa gasar na ƙarshe ba. Huta lafiya.